Sashen yada labarai ta internet na Daily Trust ke gabatar muku da shirin Najeriya a yau. Masu sauraro, assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da
Halima Jimarau
ke muku barka da sashi kasancewa da mu a cikin wani sabon shirin Najeriya a yau. A yayin da shekarar 2021 ta kawo ƙarshe, hankalin masu sharhi ya juya ne wurin ƙididdigar wai shin gaba aka ci a ɓangaren tattalin arziki ko baya. Lura da yadda 'yan Najeriya ke ta cewa rana zafi inuwa ƙuna. Wannan shi ne batun da shirin Najeriya a yau na wannan lokaci zai mayar da hankali a kai. To, kamar yadda kuka ji a cikin shimfiɗar shirin cewa, shirin Najeriya a yau na wannan lokaci zai yi nazari ne a kan tattalin arzikin Najeriya a shekarar 2021 mai ƙarewa. Tare da ni a cikin ɗakin gabatar da shirye-shiryen kamar yadda na bayyana a farkon shirin akwai abokiyar aikina
Halima Jimarau.
Sai kuma muna tare da masani kuma mai sharhi a kan harkokin tattalin arziki a Najeriya,
Dr. Ibrahim Muhammad Adam. Ni ne shugaban ɓangaren nazari akan tsimi da tanadi da kuma tattalin arziki, tare da bincike akan abubuwan da suka shafi inganta rayuwar al'umma na jami'ar tarayya da take dutse jihar Jigawa.
Dakta, shekarar 2021 tana yi mana ban kwana tunda a gobe wannan shekara za ta ƙare. A matsayinka na masanin tattalin arziki, waɗanne muhimman abubuwa ne suka faru a wannan fannin wanda ya shafi rayuwar 'yan Najeriya kai tsaye?
To, masha Allah. Kamar yadda ka faɗa, in Allah ya kai mu shekara ta 2021 za ta yi mana ban kwana. Kuma abubuwa da dama muhimmai sun faru ɓangaren tattalin arziki a wannan ƙasa ta mu Najeriya.
Akwai wani abu da muke lissafi da shi a fannin in za mu bayani akan tattalin arziki. Wato, akwai kwata-kwata, wata huɗun farko, first quarter na Najeriya. Najeriya tana cikin matsala na dakutewa a tattalin arziki da sashen kenan a 2020, amma da aka shigo 2021 ɗin nan tattalin arzikin Najeriya ya karu da 51%. To, kaga wannan ma wani abu ne wanda dole ne a yi maganar sa a cikin wata huɗu na farko kenan. A wata huɗu na biyu kuma an samu haɓaka ne, ya haɓaka sosai, wato second quarter, wato abin da ya shafi watanni na uku na biyu kenan. Kamar na farko shi ne kama January to March. January to March shi ne aka samu haɓakar tattalin arziki 0.51% kenan. Shi ne 51%. To, sannan kuma daga April zuwa June kenan, wanda shi ma wani wata uku ne, shi kuma an samu ƙarin tattalin arziki mu ya yi jumping da wajen 5%, 4.9%. So, kaga wannan ya yi ninkin ba ninkin abin ƙarin da haɓakar tattalin arziki da aka samu. Waɗannan alƙaluma abin da suke nunawa kenan fa a kwata ta biyu kenan. A kwata ta uku kuma an ɗan sami ɗan saukowar haɓakar da yake yi, wanda kawai ya ƙaru ne da 0.81%, ya sauko ba kamar kwata ta biyu ba. To, wannan duk ƙari ne da ake samu. Sannan kuma a wannan kwata ɗin muna jiran abin da alƙaluma za su nuna daga jibi kenan. Idan jibi ta ƙare, shi ne kaga mun samu kwata huɗu kenan. Kwata ta farko an samu ƙari 0.51, kwata ta biyu an samu ƙari 4.9% wajen 5%, kwata ta uku an samu ƙari 4.81. To, haka dai ana ta samun ƙari. To, amma abin da mu muke gaya ma gwamnati da kuma al'umma shi ne ana ta cewa ana samun habakar tattalin arziki yana karuwa daga wannan wata uku ya fada wani wata uku wanda fada wani wata uku a cikin wannan shekara to amma ba ma ganin abun a kasa
yawa dakta dama tambaya ta gaba da nake so in yi duk da bayan waɗannan bayanai da kai ga kuma haɓaka tattalin arziki da aka samu ka haɗa matsalolin da rashin tsaro ya haifar talauci ya ƙaru to a zahirance za a iya nuna wani tsari ko su tsare-tsare ko kuma wasu manuhohin tattalin arziki waɗanda aka taimaka wa talaka da su a wannan shekara mai ƙarewa
gwamnati ta tsaro da wasu hanyoyi daban-daban waɗanda da ake so ta sauƙaƙa malaka talauci. Na farko shine cash transfer da aka rinƙa yi na federal government. Wato abin da ake nufi shine masu matsanancin talauci a kowane ɓangare na Najeriya a rinƙa tura musu wasu kuɗaɗe duk wata waɗanda za su rinƙa rage musu rabin talauci a kalla su samu wani abin da za su kai bakin salaki a kowane wata. To wannan gwamnati ta bujiro da wannan. Kuma a wasu wurare da yawa mutane sun samu kuɗin nan amma fa an samu karnaki an samu matsaloli wani bangaren maimakon ya je wajen wancan talakan da aka ba da sunansa sai kuma ya rinka zirarewa ya rinka tafiya aljihun waɗanda ya kamata suke da alhakin su kula da rabon to kaga an samu wannan matsaloli a jahohi da yawa
an yi ba a yi ba kenan
yawa to wannan amma wannan wani tsari ne gwamnati ta fito da shi domin mara ƙarfi titik mai talauci na talaucin talaucewa ya dan samu dan wani sarara ana tura 10,000 wasu wurin 5,500 ga magidanta waɗanda suke cikin matsalancin talauci. Gwamnati kuma ta kullo da tsari na taimakawa manoma wanda ya shafi ta ba su kayan aikin noma kama da iri kama da dan kuɗin da za a biya ma'aikata kama da abin da na ruwa idan abin da ya shafi noman rani ne kama da wasu dabaru waɗanda za su taimaka musu wajen gona wajen extension services kenan to gwamnati ta yi wannan kuma ta sauƙaƙa ma manoma tsarin taimakawa manoma da gwamnati ta yi da nake bayani
na'am
shi ma a wasu wurare an samu lauje cikin nadi an yi kitso da kwarkwata da yawa mutane da yawa an ba su waɗanda yake da haƙƙin kula da tsarin an samu matsaloli da yawa waɗanda abinda aka ba su ba su ba ma wannan manoma sannan kuma kamar yadda aka sani gwamnati tana da tsari na ciyar da ɗalibai a makarantun talakawa ta fito da shi duk dai hanyoyi ne take ganin kamar za ta sauƙaƙe wa mutane sannan gwamnati ta siyo kayayyakin abinci ta rarraba a wasu wurare kyauta wasu wurare kuma ta siyo shi ta baza shi a kasuwa ta bayan gida domin a samu sauƙi.
Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yaɗa labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin Shirin Najeriya a yau a shafinmu na aminiya da dailytrust.com ko kuma a shafukanmu na sada zumunta a facebook.com/aminiyatrust da kuma twitter.com/aminiyatrust. Haka kuma kuna iya neman shirin a Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Sannan kuna iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo da kuma ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Idan bai sauraro bai sha'afa ba, muna nazari ne a kan tattalin arzikin Najeriya a wannan shekarar mai ƙarewa tare da ƙwararre kuma masani Dr. Ibrahim Muhammad Adam na Jami'ar Tarayya da ke Dutse.
Yawwa, to Dr. kafin mu je ga hasashe, kamar yanzu a dunƙule ita wannan shekara mai ƙarewa, za a iya cewa shekara ta yi kyau ga Najeriya ga 'yan ƙasar Najeriya koko shekarar ba ta yi kyau ba a fannin tattalin arziki?
To, gaskiya yanzu muna kan bigiran gaskiya ne, magana gaskiya da gaskiya. Abinda muka yi tsammanin za a samu ci gaban tattalin arziki gaskiya ba a kai magacin wannan gacin ba. Ba za a iya cewa Najeriya ta kama gacin da irin ci gaba da kuma irin abubuwan da muke gani za a iya samu na moriyar demokradiyya, na moriyar ci gaban tattalin arziki saboda
babban kalubale da muke fuskanta a Najeriya musamman arewa shine tsaron nan. Idan har ka tsaron nan ta ci gaba tabarbarewa babu yanda za a tattalin arziki ya samu ci gaba. To wannan shine matsala. Ina tabbatar muku da a ce mun samu sauki na matsalolin tsaro. To da irin ci gaba da aka dan samu na bangaren tattalin arziki ya za mu zama muna jerin kasashe waɗanda suka yi fice wajen farfadowa daga matsalolin da aka samu na waccan shekarar da kuma shekarar ta biyo ta da ya shafi wannan cutar ta sarƙin numfashi waɗanda ta gurguntar da duk wata abu da ya shafi tattalin arziki. Saboda haka gaskiyar magana shi ne abin da alƙalma suke nunawa daban abin da zahiri yake a ƙasa shi ne ba mu samu ci gaban da ya kamata mu samu a Najeriya da tattalin arziki ba.
Na'am.
Saboda babban matsala ta tsaro.
Na'am. To Dakta, a ƙarshe kuma a taƙaice, wani hasashe kuke yi na shekara mai zuwa?
To, shekara mai zuwa, saboda irin abubuwan da suka faru na ɗan ci gaban da aka samu, an samu ci gaba ɓangaren ICT. ICT shi ne abin da ya shafi sarrafa na'ura da kuma harkokin sadarwa ta zamani. Wannan su ne suka kawo aka ɗan samu motsin da ci gaban da aka samu da nemi ku a bayani a kwata-kwata. Da kuma abin da ya shafi noma wanda ya shafi na a shuka ya tsuro. Da kuma abin da ya shafi a masana'antu suna motsawa na wanda suke abubuwan abinci da kuma taba da kuma abin da ya shafi gine-gine. Waɗannan abubuwan su ne suka ɗan rike tattalin arzikin Najeriya ya farfaɗo da kuma kuɗin mai da ya ɗan farfaɗo shi ma tsakiyar shekara. An samu ƙari ya hayya ninka ma. To saboda haka wannan ya sa ka ita majalisar ɗinkin duniya kuma da bankin duniya suka ƙara ma Najeriya wani hasashe wanda tana ganin tattalin arzikin zai bunƙasa a shekara mai zuwa. Da abin da aka yi hasashe cewa Najeriya za ta samu ƙarin tattalin arziki 1.5% 1.5% kenan a wannan shekara. Muka zo muka faka yanzu gwamnati yanzu sai ta tabbatar da tattalin arziki ta ƙara mana. Ya zama yanzu ana hasashen cewa shekara mai zuwa saboda abubuwan da suka faru a wannan ɓangaren rika da na bayani shekara mai zuwa ana ganin tattalin arzikinmu zai ƙara bunƙasa har ya kai ɗigo wajen 3%. Wannan abin da bankin duniya ya hasashe kenan. To mu kuma a nan a zahiri muna ganin cewa idan aka ci gaba da wannan tafiya in dai har Allah ya sa aka samu sauki a ɓangaren tsaro aka samu mutane suka samu sa'ida aka fito ana walwala ba tsoro ba jimamin wani zai zo sace ka ko wani zai zo ya awon gaba da kai ko kuma wani zai zo ya jiji maka ko ya to in Allah ya yarda za a samu ci gaba a shekara ta 2022 wadda muke sare za ta zo yanzu. Amma fa kamar yadda nake yin wannan kodayaushe nake wannan tsamban shi ne a tsarin da gwamnati take magana na cewa za ta cire tallafin mai. To fa dole ne ta ƙara duba wannan lamarin. In ba haka ba wannan hanyar da muke yi muna ganin cewa in Allah ya yarda ba za ta fi bana to fa zai rashin zuciya da mujiya. Dole ne gwamnati ta duba ɓangaren da ya shafi wannan cire tallafin wannan ta duba da idan basira ta tsahirta a kan aneta na cire wannan tallafi a ci gaba da gurgurawa a samu tsaro don Allah ya shekara mai zuwa za ta zama shekarar da 'yan Najeriya so madarawa.
To masu sauraro duka abinda ya sabaka kenan a cikin shirin Najeriya a yau na wannan lokaci. Sai mun sake haɗuwa da ku a cikin shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokiyar aiki na Halima Jumrau da kuma bakon namu Dr. Ibrahim Muhammad Adam na Jami'ar Tarayya da ke Dutse, ni Muhammad Awal Suleiman ke sallama da ku huta lafiya.